Hey yo, when the water come at what the wabi, idan halin ka ne sai ka ji ka daina, idan kana aikata laifi irin wannan ka tuba wa Allah. Yeah, tuna na Prince Zango.
Duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba, ko babban sai ya jure ta. Da cin addinin nan dan magaji ya ji kan abu na kwarilan cicin nan, barauni ne yaran nan ban mace ba gani da rayina, sarga zancen banza a kwata shi yaro ango ne, to barau ka kama ni kuma ka je ka kulle ni, karshe ma ka daure ni, ni na ji dadin daurin nan, shi ba daurin Allah ba, ba daurin manzon Allah ba, ba kuma daurin salinci ba, barau indai daurin ka ne, kasa alkali ya daure ni, ko alkali ya yanka ni, ko alkali ya rufe ni, karshe shine sisi konde, kace mana mu ƴaƴan baki ƴan aca ba duk sun sine ma, domin ka kama su mun gane ka mu gumbawa ne, duniya gidan baki kowa shigo ta ya zo fatauci ne, ya zo bautar Allah ne, janda da kalmar annabi ne, rago kai nan masu gari je ka duniyar ka ta goya ka. Duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba, ko babban sai ya jure ta. Musulmi har dubu dari gwamnatin gadi ta tsaida su, wasu na ci da iyaye, wasu na makarantar bokon nan, wasu na neman aure, wasu abinci za su ci wa kansu. Allah ga kukanmu, ya Allah ba mu yafe ba, ya Allah ba mu kyale ba, kuma ya Allah ka saka min, gwamnati ta kama ni, to ya Allah ka kama ta, gwamnati ta kulle ni, to ya Allah ka kulle ta, gwamnati ta daure ni, to ya Allah ka daure ta, kiyama sannan ka saka min, duniya kyakkyawa ce, budurwa ta niga da baby ce, duniya in ka duba yanzu gaskiya ita ce karshe, wata motar mota ce, wata motar sai an tura ta, wani daktan daktan ne, wani daktan aina abortion ne, wani telan telan ne, wani telan fidda sarici ne, wani malam malam ne, wani malam bokan iska ne, wani gemin gemin taure ne. Duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba, ko babban sai ya jure ta. Sata ne wani koshi dan fowar nai ne, wani bawan Allah ne, ba shi da laifi an kama shi, wani laifin sakisa ne, wani wiwi wani ko ba shi ne, wani ko ba shi da laifi an aje shi ba a duba shi, wani ko na da gaskiya gaskiyarsa ce fa ta daure shi, wai ina Ahmad Sadauna ya gaskiya an fada shi, to ina Murtala Muhammad ya gaskiya an fada shi, Shehu Musa Iraduwa ya yi gaskiya an kauda shi, to ina Sani Abacha ya yi gaskiya an fada shi, ga malan da malamai Jafar shi ma an kauda shi, ya Allah ka ji kan Jafar malami waliyin Allah ne, shi mai tsoron Allah ne, kuma mai yin aikin Allah ne, ai rana ba ta karya sai da uwar diya ta ji kunyarta, an ce mata da maza wasan Hausa yin sa illa ne, to siyasa da ke yi a haɗe mata da maza cinko. Duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba, ko babban sa
Julieta.
Download music at HouseofSongs.com.